no time to regret. Cat, he is wet with this emotive bait. Me in my head are high and my tears dry. Get over without my guy. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I dread a troubled tread.
Tatten, tatten, da 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 da